sarautar mata kike, kyakkyawa kike, kike sarrafa zuciya. Me kyan hali tarbiya, me nutsuwa kike, raina kike sanyaya.
Senki yana